This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da dalol da kuma niya FM. Sai kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da hantsi. Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC ke farin cikin jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya, Ibrahim Alfahme da tawagarsa za su shigo da shirin karamin sani, amma kafin nan ga cikakkun labarai.
Assalamu alaikum masu saurari, da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Wata kotu a garin Charleston na jihar South Carolina ta Amurka ta cika da matukar jimami yayin da 'yan uwan mutane tara din nan da aka kashe a majami'ar Emmanuel AME ke magana da mutumin da ake zargi da aikata kashe-kashen. Diyar Ethel Lenz, wata tsohuwa 'yar shekaru 70 da haihuwa mai hidima a majami'ar wadda ke cikin waɗanda aka kashen, ta ce da maharin mai suna Dalin Roof, "Ka raba ni da wata aba mai matukar tamani gare ni, ba zan iya ƙara mata magana ba zan iya ƙara riƙe hannunta ba." Muryar ta cike da bacin rai, ta ƙara da cewa, "To amma dai Allah ya yafe maka, ni dai na yafe maka." Roof ya kalla ne ta wani bidiyon da aka hada a wani ɗan ɗakin da aka tsare shi a jiya Juma'a, inda wasu jami'an tsaro biyu ke tsaye a hagu da daman shi yana yin ƙasa da ido wani sa'in. Cikin waɗanda aka kashen, shida mata uku maza, akwai tsohuwa 'yar shekaru 87 da haihuwa, akwai kuma wasu mutane uku da suka samu raunuka. Ɗan uwan wani daga cikin waɗanda aka kashen ya ce Roof, wanda farar fata ne ɗan shekaru 21 da haihuwa, ya gaya wa masu karatun littafi mai tsarki ko Bible, waɗanda dukkaninsu baƙaƙe ne, cewa, "Kun yi faɗe ma matanmu, kuma kuna neman mamaye ƙasar, don haka dole ne fa in yi abin da zan iya." Hukumomin tarayya sun faɗi jiya Juma'a cewa suna binciken wannan kashe-kashen a matsayin ta'addancin cikin gida da kuma aikin ƙiyayya. Shugaban Amurka Barack Obama zai tafi ƙasar Habasha wata mai zuwa, wanda zai sa ya zama shugaban Amurka mai ci na farko da zai ziyarci wannan ƙasar Afirka, kuma headquarter ƙungiyar tarayyar Afirka AU. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce ziyarar ta Addis Ababa za ta fari ne bayan ta Kenya, wadda aka bayyana tun farko. Idan ya isa Habashar, shugaba Obama zai gana da jami'an gwamnati, sannan ya tattauna da shugabannin ƙungiyar tarayyar Afirka. Wannan ziyarar da Obama zai kai ƙasar mahaifinsa za ta zama ta farko tun bayan da ya zama shugaban ƙasa. Ya taɓa zuwa Kenya kafin ya zama shugaban Amurka, kuma ya taɓa zuwa ma lokacin da yana ɗan majalisar dattawan Amurka. Shugaba Obama zai halarci babban taro kan cinikayyar duniya na shekara 2015 tare da da kan haɗa kan 'yan kasuwa da masu saka jari da gwamnatoci da ƙungiyoyi don duba yadda za a kyautata rayuwa a faɗin duniya. Sakataren yaɗa labaran fadar White House Josh Annis ya faɗi a wata takardar bayani cewa makasudin ziyarar shi ne a zaburar da tattalin arziki, a ƙarfafa madafun dimokuraɗiyya, a kuma inganta matakan tsaro a Afirka. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce yawan hare-haren ta'addanci a faɗin duniya ya ƙaru da kashi 35 cikin 100 a shekara ta 2014. Yawan mace-mace kuma ya ƙaru da kashi 81 cikin 100 akasari saboda ƙaruwar ayyukan ta'addanci a Iraki da Afghanistan da kuma Najeriya. A shekara ta 2014 an kai jimlar hare-haren ta'addanci 13,463 a duniya, waɗanda suka yi sanadin mace-mace har 32,700 da kuma jejjerun raunuka 34,700, a cewar ma'aikatar ta harkokin wajen Amurka a rahotonta na shekara-shekara a jiya Juma'a. Rahoton ya ce Iraki ta fi yawan mace-mace masu nasaba da hare-haren ta'addanci da kuma sace mutane, waɗanda ke faruwa a daidai lokacin da ƙungiyar nan mai da'awar kafa daular Islama ISIS ke faɗaɗa. A Najeriya an sace ko an yi garkuwa da mutane kusan 1,300 harharen ta'addancin shekara ta 2014 akasin ƙasa da 100 da ya faru a shekara ta 2013 a cewar rahoton wanda ya yi nuni da cewa Boko Haram ce musabbabi akasari. Wannan ya hada da sace ɗaruruwan wasu 'yan mata a wata makaranta a garin Chibok. A cewar rahoton Afghanistan, wato a Afghanistan, hare-haren da Taliban ta kai a shekara ta 2014 sun yi sanadin mutuwar mutane 3,400, ciki har da maharan tare da raunata mutane sama da 3,300. An dora mafi yawan mace-mace masu nasaba da ta'addanci a shekara ta 2014 a kan kungiyar ISIS, sannan sai Taliban, sannan sai Al-Shabaab ta Somalia, sannan kuma ta biye da Al-Shabaab ita ce Boko Haram ta Najeriya. Jami'an soji a Pakistan sun ce an hallaka mayakan sa kai akalla 20 a wasu hare-haren jiragen yakin da aka kai jiya Juma'a a wani wurin da ake kyautata zaton mabuyar yan gwagwarmaya ce a yankin kan iyakar da ke arewa maso gabashin kasar. A wani dan takaitattun bayanin da aka yi ya ce jiragen yaƙi sun auna sassan da ke lungu a yankin kebar da ke ƙarƙashin ikon ƙabilu daura da iyakar Afghanistan. Ya ƙara da cewa 'yan ta'adda kimanin 18 ne aka wato suka samu raunuka. Hanyar kebar dai mai cike da tarihi ɗaya daga cikin hanyoyi biyu rak ne na cinikayya da kasuwanci da suka rage tsakanin Pakistan da Afghanistan. Amurka ta yi tir da hare-haren da tsatsurar kungiyar nan ta Boko Haram ta kai kudancin jamhuriyar Nijar, waɗanda suka yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 38 a wata takardar bayani jiya Juma'a. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby ya ce kungiyar Boko Haram ta kai hare-hare na babu gaira babu dalili kan maza da mata da yara a gidajensu da makarantu da wuraren ibada da kuma wuraren kasuwanci.
To madalla, labaran duniya kenan aka saurara. Yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kukumi. Su ne cikin rahotannin namu Muhammad Salisu Rabiu.
Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke da rahotanni guda hudu. Rahoto na farko akan mahimmancin abinci mai gina jiki. Rahoto na biyu a game da cututtukan da ake kamuwa da su a wannan lokaci na zafi. Yayin da rahotanmu na uku zai magana a game da tarin fuka. Rahotonmu na hudu a wannan makon zai magana ne a game da gyaran asibitoci da gwamnatin jihar Bauchi ta gudanar. Don haka sai a biyo mu sau da kafa domin jin cikakken shirin. Ƙungiyar Allwell ta ƙasar Birtaniya da ke sa ido a magunguna da abinci da yadda ake sarrafa su domin lafiyar al'umma musamman ma a ƙasashe masu tasowa irin su Najeriya ta gudanar da taron wayar da kan 'yan jaridu a Abuja inda aka tattauna yadda za a yi amfani da dabarun zamani wajen sarrafa abinci. Wakiliyar murya Amurka Madina Dauda na ɗaya daga cikin 'yan jaridun da suka halarci wannan taro na wayar da kai.
Gabatar da suna da mukami.
Sunana Dr. Nasiru Ladan Argungu.
Me ka fahimta da wannan taron?
Abinda na fahimta ga wannan taron gaskiya yana da amfani, domin alal misali abu ne wanda ake son a yi amfani da wani fanni na bangaren magunguna waɗanda za a ce kamar natural products don a ƙara ƙarfafa ga irin abincin da muke ci. Alal misali yanzu in ki duba kamar shekara 30 da suka wuce, zaki ga mutum ya je yayi noma ko yayi wani abun nan, da yazo gida ya ci abinci, yayi wanka, ya kwanta, in ya tashi safiya nawa ya zai ya tashi garau. Amma yanzu mutum ne ba wani dogon aiki ba, in yazo ya kwanta lokacin da zai tashi da safe zai ji kamar ya mai duka cikin wannan baccin, to ba wani abu ne ba. Mahiyan abincin da muke ci yanzu ba kamar irin na da bane. Yanzu mahiyan duk in ki duba abincin zaki ga cewa abin da ake kira genetically modified food ne. Dan yanzu haka iri ne wanda za a ce wanda aka dan fadada, wanda za a ce dan cikin lokaci ya girma, an girbe, an zo ana amfani shi kamar irin kajin Turawa. So irin wannan dubara na sa wasu sinadarai don su ƙara kuzari ga irin abincin da muke ci, kamar iodine da ake sawa ga gishiri da kuma flour, yana da kyau don zai taimaka sosai.
To amma waɗannan abincin in an duba za a ce masara da shinkafa da dawa ai su muka saba ci a da, me ya bambanta na yanzu da na da din?
Eh, bambancin shine yanzu alal misali ke san akwai irin masara wanda za a sa ko na shinkafa ko na dawa din wanda ana iya girbewa su biyu ko su uku, domin abu ne wanda an fadada irin zai saurin girma, sannan in an yanke zai tsiro, wanda an sa wasu sinadarai ne bayan takin zamani wanda zai sa su karfafa. Yanzu alal misali kwankaza na Turawa da girman shi da komai, in dai ana magana cewa ya bada abin da ya kamata ne ga jikin mutum dan kiyon lafiya, daya na kajin mu na Hausa zai fi amfani bisa biyu ko uku na kajin Turawa, saboda in ki duba ta da irin abincin da ake basu zaki ga cewa na musamman ne cikin wata daya, sati hudu, sati biyar zaki ga kaza ta girman da ya kamata a ce ta isa a ci. To abun kenan.
To wayanne irin sinadarai ne yanzu mutum ya kamata ya amfani da su baya ga abincin, tunda a yanzu gashi yawancin abincin da muke ci ire-iren wayanda kake faɗi ne an yi amfani da takin zamani, an girmar da abincin nan kuma an zo ana sayar da su a kasuwa. To wani sinadari ne zai gyara wa mutum lafiyar jikinsa?
Akwai abin da ake kira food supplements, nutritional supplements, multivitamins, akwai irin su da yawa wanda ana sayarwa kantin magani, waɗanda mutum in ya je ya saya, akwai na gari, akwai yanzu alal misali akwai na 'yan shekara 50 zuwa sama 50 plus kenan, akwai na shekara 50 zuwa ƙasa 50 minus, akwai har na 'yan ƙananan yara da bakin shekara 1 har zuwa shekara 10.
To waɗannan sinadaran ba su da illa su?
Eh, to bai yiwuwa a ce magani diye da yake ko natural ko ko genetically modified ko synthetic, bai yiwuwa a ce ba da illa, amma dai ga dukkan alamu illansu ba ta kai a guje su ba bisa ga irin taimakon da za su yi mutane.
To yaya za a yi a faɗakar da talaka? A gaskiya ne, ya za a yi a faɗakar da talaka a yanzu wanda bai san menene genetically modified ba? Misali ya fahimci cewa waɗannan abubuwa da ya kamata ya ci wanda ike samu a gonansa a gida za su maye mishi gurbin wannan.
Eh, to ai ko menene faɗakarwa? Kamar ku 'yan jarida, ku ya kamata ku yi wannan, a haɗa ƙarfi da ƙarfe da ministries na noma, Ministry of Agriculture, from federal to state to local government up to world level, wayar da manoma kansu game da waɗannan abubuwa, amfaninsu da kuma yadda ya kamata a yi amfani da su. Saboda mahi yawa za ki ga cewa mutum ya zo asibiti saboda ya san bai jin daɗin jikin shi in ya tashi daga safe zai zo ce likita ina ganin malaria ko typhoid ta yi min yawa, a zo a duba a ga ba malaria ɗin ba typhoid ɗin ba komai ba ne, saboda jikin shi yana buƙatar abubuwan gina jiki waɗanda indan abincin da zai ci ne ba zai ba shi wannan ba, dole sai haɗa da waɗannan sinadarai.
To a gida yanzu ban iya cin ganyayyaki ko wani abu, ka ba mu shawaran abin da za mu ci idan ba ni da kuɗin sayan sinadaran nan?
To zogale, salad da ƙuli su ma in za a haɗa za su taimaka. Can in Allah ya hore a samu ƙwai ko da ɗaya ne a sati a yi amfani da shi. Alal misali na san akwai abin da ake asibiti. To rama da yake tana da tsami wani lokaci tana da matsala ga masu ciwon olsa, so ba zan ba da ƙarfin a yi amfani da rama ba. Amma kuma hatta da ƙananan yara na san asibiti akwai abin da ake kira kwashi pap, wanda ana haɗa madara ce da abin nan garin alkama da garin masara a haɗa wuri ɗaya, sannan a samu ƙwai bayan an dafa shi wanda za a narke shi sai a haɗa gaba ɗaya, wanda shine za a bushe ana yi wa yara kamar kamu suna sha, wanda yana taimaka musu sosai.
To na ji an yi maganar waken soya da su alayyahu da sauransu.
Eh.
Su ma suna irin wannan amfani?
Suna da amfani kwarai. Suna da amfani kwarai.
To wayene irin sinadarai suke ba jikin mutum?
Eh, kuzari, kariya da kwayoyin cuta, sannan da kuma gina jiki.
To nagode doctor.
Nagode ni ma.
A gaida Madina Dauda. Likitoci a jihar Maradi ta Jamhuriyar Niger suna fadakar da iyayen yara da su kai ƴaƴansu rigakafin cututtuka da ake fama da su a wannan lokaci na zafi.
Sabilin tsanantar zafi lokaci ne da nau'in cututtuka ke danno kai ga rashin kulawa, lamarin da ke sa akwai matsaloli da dama da ke sa rasa rai ga rayukan ƙananan yara. Muddin ba mu tukan dauka da wurwuri, Madan Zure wata jami'ar kiwon lafiya a likita Andumi ta sashen yara ciwa da tiri da bayanin nau'in cututtukan da likita Andumi ke fama da su.
Wallahi muna samun kamar cutar ƙendawa da ake ce ma rujol, muna samun ado varicel, kuma sannan yanzu ga kaga cikin annobar sankarau ake, to kuma sannan ga mashina har yanzu pneumonia ba ta rabu da yara ba.
Likita cutar sauro ba ta lokaci ana samun cutar sauro nan?
Ana samu da faruwa wanda bai tsanani ba da kuma wanda ya complicate. Ana
akalla kananan yaro nan kuke samu wasu fama da wannan cuta ta zazzabin cizon sauro nan Andumi?
Gaskiya a in abinda ya kai sai zuwa magice, muna samu gaskiya akalla fiye da yaro gaskiya 20, tunda aka zo ana masa wajen ɗiban shi ne a riba a gani in akwai ko babu.
Duka wannan cutukan da kika zana wani matakai da kuka dauka?
To man matakai ne na harko wanda shine na waye kai ga uwayen yara, fiske har yanzu ana samun uwayen da basu gane muhimmancin wanga rigakafin ba shaushawa. Eh, ana shiga fauta a fauta family lane, suna shiga suna waye ma mata kai akan su zanki kawo su wajen au dan su samu rigakafi tun daga sabon aihuwa zuwa wata 11.
Na sun ne babu matsalan magunguna ko?
Gaskiya alhamdulillah ba mu ce akwai matsala, tunda duka yanzu preska akwai magunguna, akwai na fali din, akwai na mashina, kuma sannan ko shi haraka rujol ko kuma varicel din duka akwai injection da ake yi, eh allurai da ake yi, eh kuma sannan ana daman daukar shi ne in an bincika kenan, dan a sai a investigation haka a tabbatar da in cutar kyandar ce.
Ko da ma masu fushin bakin magana kan ci ba a gari ba kowa, hakan ya sa na iske likitocin sun nace jan kunna wata mata da tabbar ɗanta ya galabeta sakamakon kamuwa da cutar zawo. Madan Karima Gahira ta ɗanda ita.
Yaro ne na zawo da amai yake, ya yi kwana biyu dai.
Sai yanzu kuma ke kawo shi likita?
Eh.
Yanzu likitocin me suka ce da ke?
Sun rubuta mini magani na su adda allura su tsaye da amai.
Bai a ce kin kawo shi gaggawa dan a ce an samu an magance?
Eh, an sun haɗa mini haka nan tun lokacin da yaro ya fara zawo da amai. A kawo shi da gaggawa saboda ruwan jikin shi kansu shayi.
A ƙarshen hira ta da Madan Zule jami'ar kiwon lafiya ta bangaren yara a likita Andumi ta ce ba za su jin gajiya ba wajen wayar da kan ko kira ga uwaye.
To ji hankali, kullum abin da muke so gare su shine su zanki dan Allah zuwa au bakin da mace ta aihu ta yi kwana 40 ɗin ta daure ta zo ta kawo ɗanta au, a auna shi duk wata a san yana ƙaruwa ko bai ƙaruwa, sannan kuma ya zanki samun shaushawar shi akan lokaci.
Shu'aibu Mani, murya Amurka daga Maradi, Jamhuriyar Nijar.
A gaida Shu'aibu Mani. Shin ko mai sauraro ya san hanyoyin da ake kamuwa da cutar tarin fuka, kuma wane hanyoyi ne za a bi domin kare kai daga kamuwa da wannan cuta?
Wani bincike da ƙwararru suka gudanar game da tarin fuka ko kuma TB a shekarar 2014 na nuni da cewar kowace shekara yara miliyan guda na kamuwa da tarin TB. Kana kuma binciken na nuni da cewar yara da dama na mutuwa sakamakon kashi guda cikin uku na cutar kadai ake iya ganowa a jikinsu. Da ko a shekarar 2012 Hukumar Lafiya ta Duniya ta tabbatar da mutuwar mutane miliyan 1,300 a sanadiyar tarin na TB. Dr. Salisu B. Ma'azu ya bayyana mana yanayin tarin da kuma yanda ake kamuwa da shi.
Kamar da yake magana, tarin TB ciwo ne wanda yake bayyana da kansa ta hanyar tari. In an yi tari kuma ana fidda majina, majina kuma yawanci za a ga akwai jini a cikin ta. Da yake na abu na biyu, za a ga mutum yana ramewa. Shi tarin TB ciwo ne da ake dauka musamman ga gurin wanda dama suna da shi. Wani akwai kwayar cuta da ake ce bacteria wanda ba a ganin ta da ido sai an sa madubi mai girmama abuwa shine ake iya ganinta yawanci tana cikin abun yawu da majinar da shi wanda yake da ita yake so in yayi tari yana fesa shi cikin iska suna yawo a cikin iska wani kuma sai shaka so in ya shaka idan jikin shi ba shi da kwari garko jikin sa ba shi da ƙarfi sosai shikenan sai shi ma sai kama da irin wannan ciwon to amma ita alhamdulillah akwai magani wanda in dai an duba an tabbatar ita ce aka kuma ba da wannan maganin ana shin tsawon wata 6 zuwa 7 insha Allah shi ana warkewa ba matsala
to menene alakar shi wannan tari da wannan
HIV eh gaskiya ne yawanci ga ga duwanke da ciwon HIV AIDS idan an yi bincike an kare za a tana da ciwon tari abin da yake faruwa kamar dan juma da dan jumai ne dukan su wayannan cututtukan suna assasuwa ne a jikin dan adam a yayin da karfin garkuwar jikin shi ya rabu ko ya kare dan aka fara samun HIV AIDS ya kare garkuwar jikin dan adam to kamar ya share hanya ne za ta ji dadin zuwa dama ita TB ba ta kama dan adam har sai an samu nakasu a garkuwar jikin sa zai kasancewa HIV AIDS ya sa shi ko kuma akwai sauran cututtuka misali kamar ciwon suga shi ma ciwon suga yana nakasa garkuwar jikin dan adam saboda haka yawancin masu ciwon suga ko anan su ma sai musu gwajin TB saboda yana ba da dama TB ta shiga masu ciwon kansa su ma haka suna garkuwar jiki tana samun nakasa shi ma zai ga TB tana shiga ko rashin cin abinci da muke cewa na tamowa din nan in dai ba abinci zai jikin dan adam to ba zai iya gina garkuwar jikin sa ba saboda haka TB za ta shiga
wani hanyoyi za a bi ta wurin rage kamuwa da shi tarin TB
kamar yadda zai yana ba wannan abubuwan na baya su ne wanda suke ba da damar a samu ciwon TB amma abin da ake dan kokarin yi dai shine kamar a gida a kyautata tsafta gurin kwanciya da yanayin abinci a yawanci zai ga an ce in lokacin sanyi ko a lokacin zafi ya zo ana son a dauka kwanciya ko a guri mai wadatacciyar iska inda ba za a matsu ba saboda shi ciwon TB yawanci akan same shi ne ta hanyar iska in gurin a kulle yake ba iska ta ba ta shiga to dole wannan iska zaka shaka to idan aka sami kuma aka san jikinka ba shi da ƙarfi sosai shikenan TB sai ta assasa ga waɗanda kuma suke kamar da ciwon suga ko suna da HIV AIDS ko suna da wani sauran ciwon da yake kare garkuwar jiki so mukan ba da shawara a riƙa yawan tantancewa ana kuma ba su shawarwari
to Allah dai ya kare mu da lafiya Halimatu Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya
a gaida Halima Abdullahi gwamnatin jihar Bauchi ta gudanar da gyaran asibitin garin Zaki wanda aka kaddamar don amfanin al'umma
da yake jawabi kafin bude asibitin shugaba mai kula da asibitoci a jihar Bauchi Dr. Muhammad Sambaliman ya bayyana matsayin asibitin a dada zuwa yanzu
kamar yadda muka sani tsohon asibitin nan ya dade yana cikin halin hawulai domin idan muka je asibitin kusan ya kusan rushewa ma'aikata kullum muka shiga muka ja kunnen su mu ga musu su yi hankali dan duk wurin ya tsatsake to mai girma gwamna saboda irin himma da hoppasa da yake a harkan kyautata al'umma musamman lafiyar al'umma da kuma samu wuraren cibiyoyin kiwon lafiya ya bada aikin gina wannan asibitin sabo fil gaba ɗayan sa an gama wannan aiki an samu babban asibiti wanda yake da gadaje 110 da kuma fannoni daban-daban na kulawa da al'umma mu wanda ya hada da wurin da za a zo a yi wa mutum tiyata wurin da za a kwantar da mutane dakin gwaje-gwaje inda za a je a gwada mutane har ma da wannan mashinin da ake kira ultrasound scan na duba kayan cikin mutum da kayayyaki daban-daban na gwaje-gwaje da kulawa da kuma bada lafiya kuma ya kawo tsari na samar da magunguna a wannan asibiti din to a wannan gaba nake farin cikin shaida mana yau mai girma gwamna ya zo domin ya kaddamar da wannan sabon asibiti
Dr. Muhammad Sambaliman kenan tsohon gwamnan Malam Isa Yiguda yayi fatan alheri wa mutanen Zaki
wannan wannan asibiti yana cikin zuciyar mu tun lokacin da muka zo kuka kawo mu Allah ya kawo mu muka hauka daga mulki a 2007 sanin ku cewa mun rike wannan asibiti sakamakon yanda lalacewarsa ya kai ga dole ne a rufe shi don ganin in mutum bar mutane sun kwanta a asibitin mai yiwuwa cututtuka za su kama su wanda ma suka fi cutar da ya kawo su asibitin tun lokacin ake kokarin karasa wannan asibiti amma mutum na nashi Allah na nashi kasan sai da aka canje dan kwangilan wannan dan kwangilan da bayar da kiyaye amana kuma da yasa mana wannan aiki alfata da shi da alheri kuma ala dakika akwai kwararrun ma'aikata wanda muke da su kuma za su yi amfani da na'urori wanda shi chairman na board ya ambata don tabbatar da cewa wanda Allah ya rabe su da rashin lafiya in suka zo asibiti za a gano wannan rashin lafiyar da gaggawa magance shi saboda haka kayayyakin a kula da su kuma a rike amana kuma a rike amanar al'umma kuma za mu bude wannan asibiti muna roƙon Allah duk wanda ya shigo asibitin nan da rashin lafiya Allah ya fidda shi lafiyar shi lau kuma wanda suke aiki ma'aikatan asibiti Allah ya sa ayyukan nan da suke yi ladan shiga aljanna suke nan
Malam Isa Guda tsohon gwamnan jihar Bauchi kenan Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya
a gaida Amina Abdullahi Girbo Dika-dika anan muka zo ƙarshen shirin na wannan makon. Don haka sai a biyo mu mako mai zuwa a daidai wannan lokaci domin jin mu dauke da wani sabon shirin. Sauraro anan zamu da sa'a cikin shirin na yau sai ma kon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana a madadin dukan waɗanda aka ji muryoyin su Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya
da malamai kafin mu karkare ga takaitattun labarai
to wata kotu a garin Charleston na jihar South Carolina ta Amurka ta cika da matukar jimami yayin da yan uwan mutane tara din nan da aka kashe a majami'ar Emmanuel AME ke magana da mutumin da ake zargi da aikata kashe-kashen dandalin kwarmata bayanan sirri na yanar internet ta WikiLeaks ya ce ya kwarmato bayanan sirri na diplomasiya ɗaiɗai har guda 60,000 waɗanda ya samo daga ma'adanar bayanan harkokin diplomasiyar ƙasar Saudiya da ke yanar internet kuma wai zai sake kwarmato kundi wajen 500,000 a rukunin dubbai-dubbai cikin makonni masu zuwa wannan ya biyo bayan kwarmata bayanan ma'aikatar harkokin wajen Amurka a dandalin yayi a shekara ta 2010 babu hanyar tantance sahihancin waɗannan kundin kuma babu wani martani daga ofishin jakadancin Saudi da ke Washington shugaban Russia Vladimir Putin yayi watsi da zargin cewa ƙasarsa na takalar fada ya tsaya kai da fata cewa abinda Russia ta yi kawai shine fitowa fili ta kare muradunta ta abinda ya kira tsayin daka da kuma jajircewa
to madalla abin da ya sauka kenan a wannan shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma Kibahi Radio Dune da ya taimaka wajen hada shiri da bada umarni da injiniya mu Nayo Alheri ke muku fata alheri assalamu alaikum
This program has come to you from the Voice of America, Washington.